gara bari hi garatin wagun ta na sa gara bari hi garatin wagun we
kasawa
Waiting at the apple.